Tumma ko da sanyin safiya ne fa jama'a suka so mai tururuwa domin gudanar da wannan salalaya cikin matakan tsaro da tsanaki inda ko limamai suka gudanar da hudubobi kan muhimmancin laya taimako da ma zaman lafiya ga sanar kuma Lamidan Adama da Muhammadu Barkin da Aliyu Mustafa so mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ba manga tukur da ma wasu manyan siyasan Najeriya na ko cikin waɗanda ma suka halarci sallar a yola da Kadi Ahmadu babban jagoranta ta wasu da manema labarai jin kaɗan da idan da wannan sallah gwamnan jihar Adamawa Sanatun Muhammadu Bindo Umaru Jibrila ya ko bukaci 'yan Najeriya ne da su ci gaba da yin addu'a kana mako ya bayyana dalilansu a jihar Adamawa na kashe dukkanin bukukuwan da ake yi a baya.
Na farko dai muna wa Ubangiji Allah godiya da ya kawo wannan ranar babban sallar laiha. Ina so da tonan dama in gaida 'yan uwana mutanen Adamawa gabaki ɗaya da musulmai da kirista. Kuma ina so kara jirga mutane a ci gaba da addu'a kamar yadda ake kullum kuma ina musu albishi na sallah ina ga da kowa da kowa
ka ce irin gaisuwar sallah da ake an janye nesa
to a wannan karon mun samu shugabanmu babanmu Danido zan samu ka zauna muka yi magana domin manyan sarakuna a cikin takwas guda hudu ba samu sun je hajji kuma shi na biyar ɗin ma shi gawari yana da ɗan matsala da cike kafa shi ne muka ɗauki wannan damu ga ce to bari wannan sallar mu ɗan kyautatawa jama'a sannan talakawansu kuma sun samu kowa ya sallah a gida ya huta.
To sai dai kuma duk da wannan matsin na tattalin arziki da 'yan kasar ke fama da ita a yanzu jama'a da dama fa sun samu damar yin laiharsu. Yayin da ko wasu ma ke cewa Allah san barka.
To alhamdulillah sunana Aliyu Muhammad Tukur Binkola kuma jakadan Mumuyawa. Mun yi sallah lafiya cikin farin ciki da kwanciyar hankali babu tashin hankali kuma kowa ya yi sallarsa kamar yadda Allah ya hore masa. Iya gurgudu mun samu mun yi abinda Allah ya kaddara zai fa za mu yi kuma insha Allah muna farin ciki da wannan sallah da yayi Allah Ubangiji ya maimaita mana.
Sunana Adamu Aliyu.
Ta sallah.
Sallah alhamdulillah. Sai dai godiya abubuwa sun zo dai dama mutane da suna kaza shiga wani mawuyacin hali amma dai kan dan yi wasu biya sallan ta yi to ba wani damuwa insha Allah mun gode wa Allah. Allah ya maimaita mana wani shekara.
Kuma dai yara ba a basu a baya bajin wannan bukukuwan sallar laiha wasu yara kenan ke nuna farin cikin su albarkacin bukukuwan sallar laiha kuma fata ma dai shine Allah maimaita mana na badin badada Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.